Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Talata, 5 ga watan Yulin 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya, bayan matakin da gwamnatin jihar Zamfara Danna Matawalle ya dauka na baiwa al'ummar jihar umarnin neman lasisi su mallaki bindiga don kare kansu. Gwamnatin jihar ta sake jaddada matsayinta na janye labulan sulhu tsakaninta da 'yan ta'adda. Za kuma ku ji cewa a Nijar matasa na jihar Diffa suna nuna damuwarsu game da rashin komawa ayyukan mahakar man fetur ta jihar duk da matakin da gwamnan jihar ya dauka don komawarsu. Muna kuma tafe da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Rasha ta kaddamar da wani gawurtaccen farmaki a yau din nan kan Slovenia dake gabashin Ukraine a cewar magajin garin, yayin da Rasha ta shiga farma lardin Donetsk bayan da ta yi nasarar kwace lardin Luhansk mai makwabtaka da Donetsk din. A wata hira da gidan talabijin din Ukraine, magajin gari Vadim ya yi kira ga mazauna birnin da su gudu 'yan sa'o'i daga bisani, sai ya canza ra'ayi ya buƙaci da su nemi mafaka. Gabanin mamayar da Rasha ta yi sama da watanni hudu, birnin na ɗauke da mutane wajen 107,000. Tuni bindigogin atilare suka fara barar da birnin a cewar Lyak a wani gargaɗi. Ya ce barin wutar da Rasha ta yi ya ruguza gidaje 40 jiya Litini. A shafin Facebook a yau ɗin nan Talata, Lyak ya ce wani mutum ya mutu kuma wasu guda 7 sun samu raunuka bayan da bama-bamai suka fada kan babbar kasuwar birnin. Yau Talata, wata 'yar ƙasar Ukraine ƙwararriya a fannin lissafi mai suna Mariana Vyazovska, ta zama mace ta biyu a duniya da ta samu lambar yabo ta Field Medal, wadda ita ce lambar yabo ta Nobel a fannin lissafi. Vyazovska ta karɓi lambar yabon ce a wata hidimar da aka shirya a birnin Helsinki na ƙasar Finland tare da wasu masana ilimin lissafi su uku, wato da Hugo Dominil Kopin, ɗan shekaru 36 da ke jami'ar Geneva, da wani ba Amurke ɗan asalin ƙasar Koriya Jun Hu mai shekaru 39 wanda ke jami'ar Princeton, da kuma wani ɗan Burtaniya James Maynard da ke jami'ar Oxford. Ƙungiyar ma'abuta ilimin lissafi ta ƙasa da ƙasa wadda ke bayar da lambar yabon ta Field Medal ta yi nuni da gano wani lissafi da Vyazovska ta yi, wadda profesa ce a cibiyar fasaha ta tarayya ta Swiss da ke Lausanne ta yi a shekara ta 2016. Lissafin da ta gano ɗin ya tabbatar da hasashen da wani bajamushi mai ilimin kimiyya Johannes Kepler ya yi shekaru 400 da suka gabata. Ma'aikatar tsaron Burtaniya yau Talata ta ce tana ganin Rasha za ta ci gaba da amfani ne da irin dabarar nan da ta yi amfani da ita har ta kwace kusan ɗaukacin lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine, a yanzu ma da take ƙoƙarin mallake lardin Donetsk don cimma burinta na mallake lahirin yankin Donbas. Salon yakin Donbas na cike da salon dannawa gaba sannu a hankali, da kuma amfani da ɗumbin bindigogin atilari da Rasha ke yi tana kwantar da garuruwa da birane, a cewar ma'aikatar a wata takarda. Ta ƙara da cewa kusan dai shakka babu wannan tsarin za ta ci gaba da amfani da shi a gumurzun yankin Donetsk. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ayyana nasarar kwace lardin Luhansk jiya Litini, yayin da sojojin Ukraine suka janye daga fagen dagarsu na ƙarshe a birnin Lysychansk. Ukraine ta ce yanzu sojojin Rasha na so ne su danna zuwa Sivas, Fedoriska da kuma Bukhmut, duk a yankin na Donetsk, waɗanda kusan rabinsu na ƙarƙashin ikon Rashar. Ana kyautata zaton yau Talata mambobin NATO za su rattaba hannu kan matakin marabtar kasashen Finland da Sweden zuwa cikin kungiyar ta kawaccen soji. Kasashen biyu sun miƙa takardun buƙatar shiga kungiyar tun a watan Mayu, inda suka kawo ƙarshen da daɗaɗɗen matsayin nan nasu na 'yan ba ruwa na ganin Rasha ta mamaye Ukraine. bayan an rattaba hannu kan matakin marabtar kasashen biyu kowace daga cikin kasashe membobin NATO 30 za ta tabbatar da shigar su kungiyar ne bisa ga irin tsarin kasar ta. Da Finland da Sweden duka suna da tarihin aiki tare da NATO a matsayin kasashe kawance, ciki har ma da halartar tarukan NATO da kuma shiga a tsayin soji na NATO. A ƙarshe kasar Faransa yau Talata ta ce ta kwaso wasu yara 35 da kuma uwaye 16 daga wasu sansanoni a arewa maso gabashin Siriya. Wata takardar ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta ce an miƙa yaran ga cibiyoyin kula da yara kuma za a riƙa kula da lafiyarsu. Ma'aikatar ta ce su kuma uwayen za su fuskanci shari'a. Dama ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam da rundunar sojin gamayya da Amurka ke jagoranta sun yi kira ga ƙasashe da su kwashe mutanensu waɗanda au sun je ne don shiga ƙungiyar ISIS su yi yaƙi, au an haife su ne a wurin yayin da ake yaƙin.
Da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, bayan matakin da gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle ya dauka na baiwa al'ummar jihar umarnin neman lasisi su mallaki bindiga don kare kansu, gwamnatin jihar ta sake jaddada matsayinta na janye labulan sulhu tsakaninta da 'yan ta'adda. Sai dai wasu masana na cewa haƙƙin kare rayuka da dukiyoyi na kan gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi. Ga wakilin murya Amurka Halima Abdurrauf daga Abuja da ƙarin bayani.
Ranar 26 ga watan Yunin da ya gabata ne labarin yadda gwamnatin jihar Zamfara ta baiwa al'ummar jihar umarni da su shirya don fara neman lasisin mallakar makamai don kare kansu daga 'yan ta'adda ya karaɗe kafafen yaɗa labarai, inda gwamnatin ta ce a shirye take ta haɗa gwiwa da kwamishinin 'yan sandan jihar da ya bayar da lasisi ga duk waɗanda suka cancanta mai buƙatar samun irin waɗannan makamai don kare kansu. Sai dai bayan fitowar wannan sanarwa kan matakin, al'umma a ciki da wajen jihar sun yi ta tofa albarkacin bakin su, inda wasu ke marhaba da shi, wasu kuma ke cewa matakin ya nuna gazawar gwamnatin jihar ne. Malam Kabir Adamu masanin sha'anin tsaro ne a Najeriya.
Wato akwai ta hanyoyi da yawa da zamu iya diba wannan matsalar, wadda kuma kowace ciki hanyar gaskiya ba za ta magance matsalar tsaro da ake da shi a Zamfara ba, don matsalar tsaron matsala ce wadda ta ke da nasaba da zamantakewa da kuma rashin ingancin hanyoyi na magance rashin daidaituwa na siyasa.
Duk da cewa ana ci gaba da cece-kuce akan matakin na gwamna Bello Matawalle, shugaban kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa a baya-bayan nan na hukunta 'yan ta'adda masu tsegunta 'yan bandiga da sauran miyagun iri, Alhaji Sani Abdullahi Shinkafi ya ce
waɗannan abubuwan da suka fito wala an fara samun su, domin suna nan sun fara zuwa suna neman a yi sulhu. Akwai wani gari Mada inda suka je suka wace garin, je a yi zaman sulhu da su mutanen gari, sun ce za su aje makamai, amma halin da muke ciki a Zamfara mun jaye labulan sulhu, babu sulhu tsakaninmu da ko na ɗan ta'adda. Akwai kuskure ma da ake so a yi ma wata doka ta Final Court ta Shari'a ta shekarar 2000 wadda tsohon gwamnan jihar Zamfara Ahmad Sani Riman Bakuri ya kafa, wanda za a hito da wata kotu ta tafi da gidanka, wanda nan take da an kama ka za a yi maka hukuncin da doka ta tanada a yi maka shi.
A bangaren Shari'a kuma, masanin kundin tsarin mulki a Najeriya kuma fitaccen lauya barista mai nasara Kogo cewa yayi
al'amuran maganar rashin tsaro, akwai nauyi na shugaban kasa, akwai nauyi na gwamna, saboda sashi na 130 na tsarin mulkin Najeriya ya ce shugaban kasa shine babban komandan askarawan sojojin Najeriya, sannan kuma ya bashi dama shine zai shugabanci taro-taro da marundunoni wanda yake ya shafi harkokin tsaro. Marzo gwamnoni suna da haƙƙi saboda su ne shugabannin tsaro, akan haka ne ake ba su security board.
Ya zuwa yanzu gwamnatin jihar Zamfara na sake jaddada cewa a shirye take ta sauƙaƙawa mutanen jihar, musamman ma manoma, wajen samar da makaman kare kai don su ci gaba da gudanar da ayyukan su na yau da kullum. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, a gaida Halima Abdurrauf. To a Nijar, matasa na jihar Diffa sun nuna damuwarsu game da rashin komawa ayyukan mahaƙar man fetur ta jihar, duk da matakin da gwamnan jihar ya ɗauka don komawarsu. Kamfanin na haƙo man fetur a Diffa ya dakatar da aiki ne a jihar tun ranar 8 ga watan Fabrairun 2015. Ya kuma koma da magaran sakamakon rikicin 'yan Boko Haram. Wakilin murya Amurka da ke Diffa, Abubakar Isa, ya aiko mana da wannan rahoton.
Tun dai ranar 8 ga watan Fabrairu na shekarar 2015 ne hukumomin jihar Difa suka ɗauki matakan hana wasu ayyukan da matasan ke dogara a kansu saboda dalilan tsaro, inda tun a wancan lokacin matasan jihar ta Difa suka shiga halin zulumi na rishin aikin yi, inda farko ma kamfanin man fetur ne ya fi ɗaukan matasa aiki, amma kuma ya maida mazauninsa a Damagaram, abin da ya ƙara rura wutar tashin hankalin Boko Haram. Ganin irin korafe-korafen da matasan ke yi da kuma girman bukatar tallafa musu, yasa gwamnan jihar Difa Isa Lamin ya rubuta wa ministan man fetur takardar bukatar ganin kamfanin hakar man fetur da dangoginsa su dawo Difa, abinda yasa shi ma ministan man fetur ya rubuta wa babban darakta mai kula da kamfanin CNPC ya maido ofishinsa Difa. Bayan haka shugaban majalisun jihar Difa da sunan dukkanin shugabannin gundumomi da ma majalisun jihar suka rubuta takarda don neman kamfanin ya dawo Difa, sai dai har zuwa yau shiru kake ji. Akan haka ne matasan jihar Difa suka nuna damuwarsu. Ga ma abin da wasu shugabannin matasan ke cewa.
Sunana Usman Ali, sanin kanka ne can kwanakin baya akan ba daukan mu aiki, mun tashi mun tada tarzoma wanda ya tada ma kowa hankali a kasar nan. To ba ma son ta kai mu ga har sai mun tada tarzoma nan gaba. Muna so a duba a gani wai su mutanen nan wa suka yi, hin ƙarfin gwamnati ne suka yi ko su yi ƙarfin mutane ne. A nan garin akwai gwamna, akwai president na conseil regional, shugaban kasa ma zuwa kwana ana su awa da za su ce busa ya kwana ana. Sun yi shugaban kasa ne ko sun yi gwamna ko sun yi president na conseil regional ko sun yi merorin mu da suke nan. Kenan wannan yake nuna ba wai tashin hankali bane hana su zuwa, a aji wacce busa su.
Matasa kullun kuka suke suna ta ya za a dinga tona fetur a cikin jahan su, amma su ba da ke su aiki kullun wurin suke ta ya suna cin albarkacin mu mun sana'i. To kenan kiran da muke yi ma gwamnati, lalle wallahi gwamnati sake tiba mu da idan rahama.
Bincike da ya nuna cewa daga farkon wannan shekarar ta 2022 kawo yanzu kimanin matasan jaha Difa 3000 suka yi rajista neman aiki a ma'aikatar da ke kula da samar da aiki ta jaha Difa, abinda ke nuna halin da rukunin matasa ke ciki a wannan yankin. Lawan Karimu shugabar wannan ma'aikatan.
To muna samun korayi da yawa na suna daukan ma'aikata ta wani tsari, kinan da aikin da adda koi anan zai kamata a dauke biyo kawo shi nan mu gan shi. Misali ne zan baka, akwai matashin da ya aje takardu tun 2019 aka zo 2020 ba a kire shi ba, 2021 ba a kire shi ba, aka ƙara wata shekara ba a kire shi ba, mu sai mu rasa abin da zamu ga yan matasan.
Daga nasu wajen kowane dubaru ne hukumomin jihar Difa suke yi don ganin kamfanin man fetur da dangoginsa su dawo jihar ta Difa. Koroji Dala shugaban majalisu na jihar Difa.
Muna nan gayi tare da gwamnan jihar duk iyaka kokarin mu don a kawo kamfanin nun na wanda suke dauka yara na aiki masu recruitment kin a masosu na jaha su dauka yara don mu samu zaman lahiya.
Abubakar Isa, sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
An gaishe ka Abubakar Isa. To har yanzu kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman da Mustafa Nasir Batsari ya hada mana.
A yayin da hukumar zaben Najeriya ke ci gaba da aikin bada katin kada ƙuri'a a Najeriya domin tunkarar babban zaben ƙasar da ke tafi a shekarar baɗi, ƙungiyoyi da masu ruwa da tsaki a yankin arewacin Najeriya sun dukufa wajen faɗakar da al'umma mahimmancin karɓar katin zaben ga waɗanda shekarunsu suka kai 18. Akan haka ne ma wata kungiyar siyasa mai goyon bayan Bola Ahmed Tinubu a zaben shekarar ta 2023 da kuma Honorable Umar Bago dan takarar kujerar gwamna a inuwar jam'iyyar APC a jihar Niger ta shirya wani babban taro a Mina domin fadakar da matasa da kuma mata akan yin rijistar zaben. Alhaji Isa Sidiri Jau shine shugaban wannan kungiya.
Mu gaya ma jama'a muhimmancin katin zabe. Duk yadda kake son dan takara, in baka zabe shi ba aikin banza ne. Kuma ba za ka zabi dan takara ba sai kana da katin zabe. To akan haka muka ce ya kamata mu zo mu yi godiya kuma mu fadakar a je kowa je neman katin zabe wanda bai da shi ya nema. In kuma ka nema kai kira ga wasu su nema.
Kuma yanzu kun gamsu da yadda jama'a ke karɓa wannan katin zabe?
Kafin yau ba mu gamsu ba, shi yasa muka tashi tsaye muka yi ta fadakarwa shine ma yasa dalilin muka ce to maimakon mu yi shi ɗaiɗaiku wato individually gomu mu haɗu taro mu haɗa gagarumin taro don saƙon ya je har ƙasa to yanzu dai mutane suna nan dai suna yi daidai gurgu fiye da da kafin mu fara fadakar da su
gwamnatin Niger ta ba da hutu har na kwanaki biyu akan wannan katin zaben nan saboda ma'aikata su samu dama zuwa karba wannan mataki ya kuke kallon shi
eh to gwamnati ta kyauta kuma ta yi abin da ya kamata ta yi amma abin da za mu ka so da akan ce ko ana da kyau a kara da wanka gwamnati da tura mutanen ta ba da dama ya kamata da an samu dan wani tallafi an ba jama'a nan musamman jami'an gwamnati sun je shi zai kara ba su kwarin gwiwa su kara shiga sako lungu amma duk da haka babu laihi shi yasa muke kira ga ainihin masu hannu da shuni cikin mu su taimaka su dauki nauyin wani abu a madadin gwamnati wanda yake gaskiya akwai kalilan daga cikin mutanen mu suna yi sukan yi irin dauki nauyin bada ko kudin mai ko mashin daidai inda karhin su yake dun aje lungu ayi
a baya dai an yi ta yin korafi tare da nuna rashin gamsuwa akan yadda al'ummar yankin arewacin Najeriya ke yankar katin zaben to amma daya daga cikin mahalarta wannan babban taro shugaban hukumar bada ilimi bai daya a jihar Niger Dr. Isa Adamu ya ce an dan samu canji a yanzu
shi katin zaɓe shine mabudi da zai baka dama ka raya abinda kake so a ranka ya zamanto ka samu biyan bukatar ka to don haka muna taro ne don mu kira ga dukkan masoya bago dukkan yan Najeriya kowa ya fito ya je yanji katin neman zaɓe don ita ce kawai za mu amfani da ita mu kawo sauyi a ƙasar nan ko kuma mu tabbatar da wanda muke so Allah ya ba su mulki a ƙasar nan gaskiya a sati ɗayan da ya gabata daga ran da aka ƙara ranaki zuwa yau an samu yawaitar mutane da yawa da suka fita kuma muna tabbatar maka da akwai irin wannan tsari da wasu ƙungiyoyi da yawa da ita kanta gwamnati ta yi ya taimaka wajen fito da wannan dama da aka samu saboda haka ina tabbatar da insha Allah kamin dai a rufe kusan kowa zai samu katin neman
zaɓe Niger nan na da ƙalubale musamman abin da ya shafi tsaro da sauran dazuzzuka tana da yawa ya za a yi ku cimma nasarar da kuke so wajen ganin jama'a sun karɓi wannan kaji
wajen abin da ya shafi tsaro na tabbatar da hukuma za ta yi duk da ga ya dace ta ga cewa mutanen da suke wannan wajajen sun samu katin zaben su in Allah ya yarda
amma kun gamsu da aikin ita hukumar wasu na ganin ya kamata a ce ta ƙara
gaskiya ita hukuma akwai buƙatar ta haɓaka gaskiya akwai matsaloli gaskiya sai dai ba a cewa ba a yi kokari ba a yi kokari amma za a ga yanzu da yawan mutane suna neman ma kati zai aje tun daga safe har dare ba a samu ni mata na taje kwana biyu ta bitana zuwa ko har yau ba ta samu ba ka gane ko su ana akwai wannan matsaloli da suke faruwa wanda ba da aka iya a hakuri za a yi a ƙarshen al'amarin mariya akwai irin matsaloli gaskiya
masu tunani sun yi fushi ma da batun siyasan nan suna kokarin bata ma wanda suke da shi me ya shawara ga irin wannan mutane
aiki babban kuskure ne dan ƙasa ya fushi duk yadda aka yi duk yadda baka gamsu ba wata rana za ka zo gamsu ai tafiya ake yi kuma tafiyan tana daukan gyara wata rana abinda ba a yi yanzu a gashi in ka dubi zaɓen yake ci ai ya sauyin an samu sauyi da yawa yanzu ba wani dan siyasa zai je polling booth kawai ya je canza zaɓe ko ya canza kudin da aka da a wannan wajen zai yi wahala saboda ana samun sauyi da yawa za ka yan kaza su yi hakuri su building trust din su yadda dai har yanzu insha Allah za mu kai ga nasara da ita
su ma dai kungiyoyin mata sun ce ba su ga ta zama ba duk da cewar matan ba a bar su a baya ba a wannan fuska in ji shugabar hukumar kare haƙƙin mata da yara a jihar Niger barista Maryam Kolo da ta halarci wannan taro na Minan
abinda zan ce ma 'yan uwana mata shine da Allah kowa ya ƙara ƙwarjini a fito saboda ka a ce an baka a baya wajen zaɓi ba abin wasa bane kuma muna so yanda muka saba da kwai da ƙwarƙwata da waɗanda yanzu shekarunsu ya kai 18 sun isa su yi zaɓe dan Allah da Annabi duk su fito.
Matan karkara musamman Niger nan wasu wurare na fama da matsaloli na rashin tsaro. Kina ga akwai wata mafita da za a yi bangaren su?
AI ko su din ma yanzu ai magana da na NINEC kuma I think akwai mafitan da aka yi tsare-tsaren da aka yi waɗanda za a je musu a wajajen da suke duk inda suke a karkara din nan duk inda suke za a kai a je a samu a su ma su samu katin su don su samu su yi zabe.
Matasa da ke zaman kashin bayan dorewar kowace demokuraɗiyya to sai dai lokuta da dama akan bar su a baya wajen rashin yankan wannan kati na zabe. To amma daya daga cikin jigajigan da suka shirya taron Alhaji Umar Baba Abubakar ya ce duk sanda suke yi ma dan takara to idan babu katin zaben ya zama shirme.
Because mun ga kana son dan takara duk san shi da kake yi idan baka da yanci da zaka yi mace zabe son yi bai da fa'ida. To sai za mu ga cewa ya kamata za mu create an awareness game da voter association wanda za mu fara daga zombi kenan. Insha Allah za mu je zone C kuma daga baya za mu je zone A bayan sallan Allah da. To gurin mu shine mu ga cewa mutane da yawa sun samu su wannan register saboda yana da fa'ida sosai. And that is why muka ce mu yi wannan fatakawa.
A yanzu dai a iya cewa hukumar zaben na da babban kalubale na yan gudun hijira da suka bar garuruwansu saboda hare-haren yan fashin daji a wasu kananan hukumomin jihar Niger. To amma hukumar zaben Najeriya ta ce akwai tsarin da aka tanadarwa masu irin wannan matsala a jihar Niger. Kamar yadda jami'in hudda da jama'a na hukumar zaben mai kula da jihar Niger Malam Abubakar Kuta ya tabbatarwa manema labarai a kwanakin baya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. To yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da mako na 26 kuma na karshe na teburin wasannin kwallon kafa na Super League na Jamhuriyar Niger. AS Nijilek ta wutar lantarki ta sha kashi 1-3 a hannun AS Gard National du Niger. AS Fanta Sojoji da Irana an yi 1-1. Sai AS Unidep da ta sha kashi 1-2 a hannun AS Don ta Costa Racing da AS Police dukkan su ne mai an yi 1-1. Olympic ta yi mai tawa a Kokana ta Arlette 2-1. Sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da ta sha kashi bumbrin yamai 2-3 a hannun GS Tawa. Sale Sporting Club ta yamai Tawa Sport ta zandar 4-3 ta daya dai a teburin Super League ta Jamhuriyar Niger ta kare ta wannan shekara ta bana. AS Nijilek ta wutar lantarki da maki 57 ta biyu AS Douana ta Custom da maki 53 Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da maki 42 ta hudu AS Gard National du Niger da maki 42 ta biyar Espoir ta zandar da maki 34 ta shida AS Fanta Sojoji da maki 32 ta bakwai GS Tawa da maki 32 ta takwas AS Police da maki 31 ta tara ita ce Olympic da maki 30-10 Sahel Sporting Club ta yamai da maki 30-11 a Kokana da maki 29 Irana da 12 da maki 29 ta 13 AS Unidep ta Man Peter da maki 26-14 Racing ta yamai da maki 24 AS Unidep da Racing sun kwada a rukuni na biyu na wasannin kwallon kafa na Jamhuriyar Niger na Ligue Nationale. A Ligue Nationale din a rukuni na daya lantarki da Entente da su an yi 1-1 dan kasawa ta Maradi ta yi banza da AS Université ta yi mai sai Lada ta Difa da ta wa dan gurin mutattawa 3-2 sonan ke ta yi banza da Liberté Wambay ta wa Azam dai da Neema. Rukunin na daya na Ligue Nationale na kwallon kafa Liberté ce ke kan gaba da maki 26 ta biyu dan kasawa ta Maradi da maki 23 ta uku Wambay da maki 22 ta hudu Entente da su da maki 21 ta biyar AS Université ta mai da maki 21 ta shidda ita ce dan gurin mutattawa da maki 16 Zam ta mai tana ta bakwai da maki 14 Lada ta Difa tana ta takwas da maki 10 ta tara sonan ke da maki 9-10 lantarki da maki 7 a rukuni na biyu kuma Jean Gwarzo ta Maradi ta wa kan daji 2-1 sai Etoile Rouge ta ya mai ta shaka shi banza da dai a hannun GS Atatawa. Nasara ta Agadez ta wa tagurta dosu 3-2 Taloa da zumunta akai banza da banza alƙali Nasara ta Zandar ta sha kashi banza da ɗaya hannun Ni'ima ta Difa ta harko wannan rukunin na biyu na Liga National na ƙwallon ƙafa ita ce ta gurta dosa da maki 23 ta biyu jangwar zo ta maraɗi da maki 22 ta uku Ni'ima ta Difa da maki 20 ta hudu kan dashi da maki 19 ta biyar zumunta ta mai da maki 16 ta shidda alƙali Nasara ta Zandar da maki 16 ita ma ta bakwai Etoile Rouge ta mai da maki 16 ta takwas Nasara Agadez da maki 13 GS Atatawa tana matsayin ta tar da maki 12 ta goma Talwa ta Agadez da maki 12 a kasar Faransa ko a yau ne talata kungiyar ƙwallon ƙafa ta Faransa ta Paris Saint-Germain ta gabatar da sabon kocin ta cewa da Christophe Galtier tsohon kocin na L'OGC Nice da Lille ya karbi ragabar kungiyar ta Paris Saint-Germain ne a hannun Mauricio Pochettino da ya yi tuntuɓe a ajin 16 na wasannin ƙwallon ƙafa na club zakarun ƙasashen su a nahiyar Turai a wannan shekara bayan da club din na PSG ya shaka shi da ci 1-3 a hannun Real de Madrid wannan ku bayan PSG din a karawar su ta farko yawa Real de Madrid din da nema a Parc des Princes a ƙasar Faransa Pochettino ya share shekara daya kacal rike da ragamar kungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain ta ƙasar Faransa tsakanin euro miliyan 5 zuwa miliyan 8 ne kungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain ta kashe domin sayan kocin daga club din OGC Nice inda yake da ragowar kwandaragen shekara guda nan gaba a wasan sada zumunci na kokowar gargajiya kuwa tsakanin Senegal da jamhuriyar Niger da Ingom da Kumbala harunan Jar suka shirya da taimakon kumar kokowar gargajiya ta kasar an tashi da nasara Senegal ci 2-1 da motor tsaye guda sai dai zakaran jamhuriyar Niger Isaka da yake fitowa yin kokowar a cewar makusantan shi an shirya masa wata makarƙashiya ne domin karya lagonsa kasancewa ya zama gagaraba dawo a jamhuriyar Niger a baya bayan nan a kokowar gargajiya din jisu Haruna Mamman Bako na birnin Gwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger.
Madalla masu sauraro yanzu sai labarai a takaice.
Russia ta kaddamar da wani gawurtaccen farmaki a yau din nan kan Slovenia dake gabashin Ukraine a cewar magajin garin yayin da Russia ta shiga farma lardin Donetsk bayan da ta yi nasarar kwace lardin Luhansk mai makwabtaka da Donetsk din. A wata hira da gidan talabijin din Ukraine magajin gari Vadim Lev ya yi kira ga mazauna birnin da su gudu yan sa'o'i daga bisani sai ya canza ra'ayi ya buƙaci da su nemi mafaka. Yau talata wata 'yar ƙasar Ukraine ƙwararriya a fannin lissafi mai suna Mariana Vyazovska ta zama mace ta biyu a duniya da ta samu lambar yabo ta Field Medal wadda ita ce lambar yabo ta Nobel a fannin lissafi. Vyazovska ta karɓi lambar yabon ce a wata hidimar da aka shirya a birnin Helsinki na ƙasar Finland tare da wasu masana ilimin lissafi su uku wato da Hugo Dominil Kopin ɗan shekaru 36 da ke jami'ar Geneva da wani ba Amurke ɗan asalin ƙasar Koriya Jun Hu mai shekaru 39 wanda ke jami'ar Princeton da kuma wani ɗan Burtaniya James Maynard da ke jami'ar Oxford. Ma'aikatar tsaron Burtaniya yau talata ta ce tana ganin Rasha za ta ci gaba da amfani ne da irin dabarar nan da ta yi amfani da ita har ta kwace kusan ɗaukacin lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine a yanzu ma da take ƙoƙarin mallake lardin Donetsk don cimma burinta na mallake lahirin yankin Donbas. Salon yakin Donbas na cike da salon dannawa gaba sannu a hankali da kuma amfani da ɗumbin bindigogin atilari da Rasha ke yi tana kwantar da garuruwa da birane a cewar ma'aikatar a wata takarda.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar wa da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri mu kwana lafiya ma assalamu.